Hello, my children. To wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Jere Grace Abdu. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin mace ta farko da aka zaɓa shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Za ku ji ko wace ce da kuma tarihinta. Za mu kuma tsora kan nazari da muka fara a makon da ya gabata kan yanayin rayuwar iyaye mata da ke renon ɗaya da tarbiyyantar da su. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga shirinmu da kallabinmu ta mako, bari mu tsora kan nazarin da muka fara makon da ya gabata dangane da yanayin rayuwar mata da ake bari da ƴaƴa ko dai bisa dalilan rasuwar mazajensu ko kuma mutuwar aure. Lamarin da ke barin tabo a rayuwar iyayen mata da kuma ƴaƴansu ko da kuwa sun samu ci gaba a rayuwa.
Shin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Salatu Umma da kuma Malama Amina Ahmad.
Yawanci za a mutu za a bar za a baki da ƴaƴa ba dangi irin zai zo da zai taimake ki bari mu tallafa miki. Wallahi na san wani labari, baban ya rusu bayan shekara kamar biyar, uwa ta zo ita ma ta rusu. Sai da uban nan ya rusu, ƙanin shi yana taya ta kulawa da ƴaƴan, amma a gidanta fa da take kula da ƴaƴan mata biyar take da su, duk ƴan mata. Da uwar ta rusu, ƙanin uban ya ɗauki ƴaƴan ya kai gidan shi. Da suka je hukun gidan ƙanuwar uwansu kafin su koma, da suka koma ƴaƴan suka samu an lallata musu ɗaki, an yi bincike, an yi waye an yi waye. A'a, me ya faru me ya faru? Wai an ce sun sata bus, sun yi sata,
wato sata da mai shabe.
Eh, sun yi sata a cikin gidan. Wallahi haka ƙanin nan ba shi ne haka nan watsu ƴaƴan ya mai dama yar uwansu. Allah ya ba ma yar uwan nasu miji, ya sa su makaranta, ya kula, yana kula da su, yana kaza yana kaza yana kaza. To yau a ce mijin yar nan yau ya faɗi ya mutu, wa zai ci gaba da ƴaƴan nan? Yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai ƴar mace ce sabilillahi,
ai da rashin mamacin suka samu hasara da wani gidan,
sai suka je wani gidan nan to gode, tunda tafi sun je gidan namijin ba su samu ba.
To mata dai kowane bantan ne aka je dai ko ina aka ce aka dakato bolan dai kan tare ku, bayan ma sarki za ka ga yawanci matan za ki ga sun bar gidan mijin nasu, wato ya aure ya mutu ko kuma ta dalilin baban ƴaƴan ya rasu, za ki ga ta zauna a gida ta kasa sace wani aure. Ɗaya daga cikin ƙalubalen da mata suke fuskanta kenan, saboda ba ta son ƴaƴanta su je su agolanci a wani gida ko kuma ta bar su ita ta je wani rayuwar wani aure, rayuwarsu ya samu tazaro. Mata suna samun wannan matsalar, suna shiga cikin wannan matsalar na da su je wani wurin ga ƴaƴan ƙanana ne, gara sun zauna a gidan iyayensu sun fuskanci tarbiyyar ƴaƴansu har su girma.
Akwai matan da za ta ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwar aure, misali ko miji ya gudu idan aka samu wannan, yana da rai kawai sai a neme shi a rasa ya bar garin. To ana samun wannan da mata ta je ta yi agolanci ma yaranta a wani gida, gwamnati tsaya ta kula da yaranta, saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na korace-korace ma. Idan kika tsaye kika tafi da shi, eh sai kina san ki aura, kuma ba ni rike miki ƴaƴan, kin tafi da ƴaƴan wani gida. Shi mijin hujuli yana da niyyar ya rike miki ƴaƴan, a je ga cewa mijin na so ma ya rike miki ƴaƴan. To ta fannin dangin shi akwai wani ƙaruwa, ba dama ɗanki abu a gonani agolani kin gane wannan so gwamnati tsaya ta rike ayyanta ta kula da tarbiyyar su da ta kai su wani wuri can daban
wani lokaci kuma ko da kuruciyar ko da sosai kuwa sosai kuwa saboda yanzu kamar yadda malamin ya tace zumunci ne yanzu ya zama wani gayi sai la haula wala quwwata illa billah
saboda dangin suna kallo amma ba za su dauki da wayan ba sai ana duba a ga me ya bari kamar da zo aka faɗi cewa idan inda a cikin ilimi arziki ne abinda ake hali kawai shine a zo a babakeri akan dukiya a abinda sun ci wannan saboda a ba su wannan dukiya kuma da zaran dukiyar ya kare wallahi shikenan ba za a ta ido a kula da tarbiyyar da ba a kula da tarbiyyar shi cin shi cin san shi da suturar shi gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama
kuma da ba ni na kamar yadda muka fara magana nan farko cewa lokaci akan jefi yaya da kalmar tunda uwarsu ce ta rike su a matsayin ƴaƴan mace ƴar mace wanda wani lokaci ce ga har yana taba zamantakewar auren su ma'ana take kafa samun miji na gari dan duk wani nagari zai ce to tunda mace ta yi kan ma in shiga gidan da zan samu larura kila ba tarbiya saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba
a gaskiya wannan kalmar ba daidai ba ce kwaba ba inda za a san tarbiya ne cewa da ya wuce hannun ƴa mace uwa dan duk wani tarbiya a karkashin ta za a samu
hannun mijin gari
mijin kanci ita take ma tarbiya saboda namiji saboda yanzu duk yanda suka daura mijinki akan abu haka ba a san shi kin nuna kin bar shi ya wulakanta kin a haka zai ta wulakanta ta auren da kai kin har kika nuna wulakanci ba za ki ɗauke shi ba dole ki fassa in dai yana son zaman auren to tarbiya ko da kuna tarafa da miji suna ne za a ce wai ƴaƴa ba a ce musu ƴaƴan ƴar mace ba saboda uban suna tare da uwarsu to tarbiyar wake yi a gidan ko da kuna tare da baban duk dai namiji maza yawanci kuma ya san suka fita tun safe sai bayan magarba masu dawa da wuri su ne 5 ko 6 to wannan wurin da kika yi da yaran ba a nan suke samun tarbiyyar ba to ta ina kuma dan yau babu baban nan sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun kirin kiyar mace to da kuke taron kenan wace tarbiyyar da su shi yake tarbiyyar da su da daddare ke ake tarbiyyar
ai wayan suna ce ba ko sun dawa ba sun lura ma me ake ciki ba
ya gaji ma dai wuce shi abinci ya dai ne mutum to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci ba akwai wani da sai su ce wai kun kusa satiwa da ba ba ni na ga wadannan ai muna magana da su ce ta kun kusa sati ɗaya da gaba ba su da nake ya haka yake wai yana dai su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi yayi gaba
gaskiya abin da muke gani ga mata mace kan gaskiya ita ce ga kuwa
gwamma ma wanda aka mata aka bari ya san an mata wannan gudu ya ko kuma gashi bai da amfani shine dan kafi maraya saboda dan kafi maraya kin ga shi uba ho bai san ciwo shi ba bai san komai na ce ba ci ba ta ba ta uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazal bazal ciwo ba shi can menene wani abu a ce mata har duka ake mun mutum a kulla mace ke wata ma ho mata ita take biya mu gidan haya
gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne malamanmu na Afirka gaba daya ko na Najeriya gaba daya ne su mai da hankali a jawo hankali na miji za ki je biki dani misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ni dai tunda nake a rayuwa na ban taɓa zuwa biki in ji an yi walima a ji hankali na miji ba mace dai mace ita ce dai in kika yi kaza ki ne kaza ki ne to shi din ba ta da haƙƙi a kan shi ne sai ni a ce fokusin akan mace ana tsiri shi nan da shiga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi a biyayya ko bauta so ya shiga in yi aure bai daukan mace da wani mahimmanci sosai zai ga ai auren nan kamar fairbo kamar alfarma yi ma mace ya aure ta ba ki ga ana sha'ir ai maza sun yi wahala wane ne ki
aure shi
shi kuma zai ga irin ai alfarma ne ki aure shi kuma da taba gani mamman shi zan da shi da ake ma mata an zai da zai aure an zai da mu tun ana wata nan aure ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba gani tsarin da zai aure ana ne wannan hudu ba shi da shi an aka saki layi
ai ana ga ko
kawai an saki layi
mu hankali ne ko
zuwa ai ko ma
haka nan kana bukatar ayi jagora
to ai kana haka
yake wani abu ma
wani abu ma
ai ba ma kafin ma a zo ga aure
musamman
duniya yake
wani da namiji
yake da ya kuje
an ku focus
an fi
ba da mai da hankali akan
miji
ya mace ma ko tun suna kananan har su girma ya kamata danki namiji shi ne kike koya ma mace tun da wuri cewon kai ta aure zaka samu zaka yi kaza da miji ki tambaya da mene ya kamata ayyan mu maza ma mun da nuna miki darajar aure da darajar mace tun kafin ma ka kai lokacin neman auren mai
muka faɗa a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta yi tarihi kasancewa wata macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar Borno waka aka ce a bakin ne ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana dai honorable Inna Galadima cikakkiyar LGBT a jihar Borno Najeriya na fara primary school ɗina a nan Mafoni primary school Mafoni ward NMC daga nan kuma na gangara zuwa Federal Government College don in obtain school leaving certificate, senior school leaving certificate a Federal Government College Maiduguri daga nan kuma sai na gangaro University of Maiduguri inda na obtain PhD in accountancy sai kuma na sake shiga Sharif na tsawon shekara hudu sai second term a dushi da presidency senator Alimar Sharif aka bani special advisor na mata a lokacin senator Alimar Sharif second term a dushi so after term na with excellency senator Alimar Sharif sai aka bani commissioner a lokacin with excellency the vice president of the Federal Republic of Nigeria Senator Kashim Shettima lokacin da yake gwamnan Borno aka bani commissioner na ma'aikatan mata na tsawon shekara uku da rabi aka sake bani commissioner na poverty alleviation na shekara kusan shi ma shekara uku da rabi kuma aka sake bani commissioner na agriculture two tenors in duka so the tenure of the IGU Nation Excellency Senator Kashim Shettima was commissioner throughout 8 years. Alhamdulillah. So, kuma na zo wannan administration na Professor Babagana Umar Azumi aka bani shi ma special advisor on women affairs first tenure na Professor Babagana Umar Azumi after 4 years when she did yun. Yanzu muka karasa muka shiga 50 year din kenan. Shi ne a yanzu kenan na tashi takara. Neman takarar mezin chairman da chairman na karamar hukumar jere na takara a gargashin jam'iyyar APC wato All Progressive Congress kuma alhamdulillah mun samu karɓuwa na zama na muka zo muka primary elections muka yi general elections alhamdulillah APC muka yi nasara muka samu council chairman din jere alhamdulillah kuma yau aka rantsar da mu a wannan position din chairman din jere
me ba ki sha'awa kika shiga harkar siyasa
dai abin da ya ba mu sha'awa shine shi siyasa ita ce inda za ka shiga kuma ka taimaka wa mutane kuma su ji daɗin ka shi yasa muka shiga harkar siyasa don mu kokari mu ga cewa mun tallafa wa jama'a a daidai ƙarfin mu mu yi wa mutane abin da ya kamata mu yi shi ne ya sa ya jawo ra'ayin mu abin da mu yi participating a politics
ke mace ce kuma kina harkar siyasa wace irin kalubale mata masu harkar siyasa suke fuskanta
eh gaskiya a da dai an fuskanci wannan women participation in politics yana dan gaskiya akwai kalubale da fari amma alhamdulillah yanzu sun ce dai ko kai ya waye da kuma an san darajar mata kuma alhamdulillah gwamnonin mu sun fara gane cewa mata ma suna da kokari shi yasa kamar ni party na ina alfahari da party na ina alfahari da shi excellency Professor Shugabata na Umaru Zulu ina alfahari da stakeholders din mu gaba daya daga national level har zuwa local level da na taso kuma duk sun bani goyon baya dan ni ta mace so I'm very proud alhamdulillah sun bani goyon baya daga bisa dare so ban samu wani kalubale ba yanzu gaskiya yanzu ba wani matsala in na ga mace ta tashi za a koya mata baya in dai tana da wannan focus na da kuma mission ta yi aiki so ina ga yanzu kam gaskiya an things are really improving towards matter so shi yasa yanzu nake da ma na so in ji hankalin mata gaba daya in mun samu position irin wannan ya kamata mu yi aiki so that at the end of the day za a su leaders mu za su ga kokarin mata kuma za su ga cewa eh fa wannan in mun sa mata a cikin position za su deliver so shi ne ni za a ɗauka personally kan cewa insha Allah ba zan ba mata kunya ba kuma ba zan ba party na kunya ba ba zan ba wa his excellency kunya ba ba zan ba wa jama'a na Najeriya da jihar Borno kunya ba insha Allah mun shiga da niyan aiki kuma za mu aiki da yardan Allah mu sa a samu confidence na mata akan cewa akan mata kan cewa mu ma sun an ba mu irin wannan position din za mu iya mu aiki kamar yadda maza suke
kafin zuwa wannan mukami da kika samu a yanzu kin rike mukamai daban-daban a baya a matsayin ki na mace da take da iyali ya kike saukar da nauyin iyalinki sannan kuma ki sauke nauyin jama'a da yara kai akan ki
duka iyawa ne an kuma kana da iyalin da za su understanding ɗinka duka ba abu ne da zai wahala ba duk za ka iya haɗa responsibility ɗinka as a mother kuma responsibility ɗinka as na jama'a da aka ɗora maka duka ba wai abin da ba za ka yi kai bane in ka sa niyya duk za ka iya kai shi kuma alhamdulillah all through na samu support na family na samu support na friends na samu support na jama'a na na constituency ina da stakeholders ina duka komai ya tafi daidai alhamdulillah wannan ma babban nasara ɗaya ne a ce first elected female chairman na local government a jihata ai wannan babban nasaran da ma ya kai haka alhamdulillah muna gode wa Allah don because zan ce mun yi breaking record being the first female elected an take ne ta elected chairman na local government kuma wannan babban nasara ne alhamdulillah mun gode wa Allah
wani irin buri kike da bukatar cimmawa a shekaru masu zuwa nan gaba
to sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin burin inna
Thank you.
uwar gida ke ba kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ki ga ciki gaban harkokin mata masu iya magana suka ce hannu daya baya daukar jinka muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa